Chiquereira. Kids are more.
Bitch, I'm dead record.
She's so in the daddy. Then I know how she. Today I'm in the daddy. Hara you ata. Take him to your car, double me. Get in the duva. So ya saw it in the book. Mazada mata. To ya sang it a water case. So Mazangi ava. To me love with the saka. Hazo tiata. Get away, came in the door. Come on, it's umma. Alleghetta selkara masoyata akullum da mu fatane sana tunanin da za a yi sa mulki gauna sasara bata soyayya tana da dadi sana da dace soyayya na da rana tana da rana ne kekin ka zuciya ke take jira idan harin na da ke ba abin da zai sani tunzura rike mai alƙawari kar zuga ta sanya ki hakura kalamai na gaskiya sani da ke wa burabuwa a so mun zamo daya ki kara da muke ne yar uwa na shaida wa mai kiya ko ina zani ce da ke kin zamto rabin jiki a gare ni ya zani ya da ke zahirin kakan dai ta wuce rake saurare da sahiba sala kawar na ki ban saki kan wanda ya shirin ta baki to ya kira ruwa aure na mai dan akai zanne ki be ne hawa hawa abin duk da zuciya ta so a bata shi bewa ire mai ki gaskiya gaunar da bata misaltuwa bacci dai da nazarin baki to zan yi zautuwa Yare da jijiya gonar ki na kare hawa yawai tarfarin ciki shine yake sa ayo rawa kira na masoyya ki daura cewa magargawa alƙarya ta sora kauna raka ne mai so mazagaya na ji da ke amar so gare na baki halin tsaya ko da za ta rama tan kasar muke ce sarauniya kina nan a rayuwa ta dare mare ce da safiya zuciya tana son abin da ya so ta ka ne domin ta ga zahiri kin ba na gauna a bayyane ciyo na cikin barewa je ga Allah ke ba ta kanwa soyayya wahai ne mai kala kala ja baki da sanwa wasan ta saka su hauka in su sun dangara gushewa dokin na ta ba gwani idan kai kauli ka doki garwa masoyayya
get me.